Yo, what? Wait. Mwangun sang koma. Get up. Maza. Ragumi de Kazaki. Looks fresh. But I'm gonna say it upon us and kada mukala. What? Stay this picky romale le mai. Silly a kid out and need a look fresh. I float the power light to lie. Bama jira tenuna de chin and chickens. I'm a Tony. Stay this picky romale le mai. Silly a kid out and need a look fresh. I float the power light to lie. Bama jira tenuna de chin and chickens. I'm a Tony. My. Mana nati my. Chinye kita muche kama my. Mana nati my. Bana surundaga na kore ta gefen hip hop don shine na gada ina ruwana da malum bayan kaina da dada this story must tell don babu mai shigan gaba na eh wallahi gaba na yo never delay I'm a top of the game every day for we never dust I can get nigga kullum see bio hot the fire la mu mai shai wiki di papa na fada da kai wudu na kesa nan taka da kai maza muna gaba muna haka jumpa da word to din na ka taba ganin dan boka ya ci yaro mai a sake dubawa da wuya har idan ka gane kallo da ya muke wa kida kwanan ta kare arewa gida ne sai mai hankali ne sai gane
this is serious jelly is me your vibe your movie as I'm a big girl in my villas then the mug of a gun and bus gonna kid that the bunda boy is the answer in and the chat yo lyrically I'm a vastali I'm a king of an nigga physically yeah stay this picky room all in the mind sell it a kid out and need a look fresh a fruity power light to lie by my jira tenuna the chin and chickens I'm a Tony stay this picky room all in the mind sell it a kid out and need a look fresh I float the power light to lie by my jira tenuna the chin and chickens I'm a Tony My mala nace my chinye kida muce kama my mala nace my my chinye kida muce kama my
ni ne mai da du aljiri in ya gani yakan gudu duk macen da ta kalle ne auren sa yakan mutu ko ina yanzu ni yake tabatu kicici a cikin karfe wane mutun tirka shi kazan ya tabki mai yanka shi daga cin dan nan nan fazuma ta fi guna ni ne annoban da ko ya wuce sai an tuna wallahi duk wanda ya tsagumi ni ya tuna kuma daga ɗaya ga sitin raba dukkan rabin da na kama na kan kai garin mu tsaraba suna kai min hari sun dauka bani da tsari kawai raba suke bari na ga fari na ga baki da irin na oo nake yi da na juma da bari nuclear bomb ina ci kaman fufu raba sun gani sukan ce mini ojuju da baiti nake bugun su wa ne kung fu a tene ni ne ake kira king jahu
stay this picky room all in the mind sell it a kid out and need a look fresh I float the power light to lie by my jira tenuna the chin and chickens I'm a Tony stay this picky room all in the mind sell it a kid out and need a look fresh I float the power light to lie by my jira tenuna the chin and chickens I'm a Tony my mala nace my chinye kida muce kama my mala nace my chinye kida muce kama my na shigo da sabon solo irin wannan dabara ne ga masu son kallo no missing wasa da kidan kaman na kallo ina amfanin alkalamin har in babu allo I'm the boss ba na mota ba kota ba na sanda ba this niggas don't know me malam dan banga ba soja ba mun rufe ba mai shiga a flow kaman da siga idan ka kini zaka ji na am level ko iga
duk tsadan bindiga ni ai bayya ta shiga bana duk girman giwa ai ni ne mai sa masa garma hip hop kinga kare kuma kinga kura yau na zo ne domin in nuna miki the viper dani da shi muna kashe su naira su sai fa kai kowa na ta cewa wai mai baiti mai amma duk wanda da kama baya kai badi kuwa da kan keke sai gwani
my mala nace my chinye kida muce kama my mala nace my chinye kida muce kama my